لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 27 ga watan 28 ga watan Zulhijja shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykh al-Imam Abdul Wahid Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata wai mace idan ta ma sallama irin yadda kake amsa ma namiji haka zaka amsa mata ko kuma zaka dan canza lafazi ka ce wa alayki salam ba zaka canza lafazi anan domin abinda sunna ta zo yanda ake amsa ma namiji sallama haka ake amsa ma mace ba maganar canza damira ana yanda zaka faɗa ga dan uwanka namiji wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ita ma haka zaka faɗa domin sallamar ba ta takaita ba ga ita kadai ta hada mala'ikun da suke tare da ita kwarai saboda in muka koma karantarwa ta alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu samu nusus sun wuce a lissafa wanda maza kadai ake ambato banda mata wannan kuma malamai suna kiran shi akan abu ne wanda yake mafi rinjaye wanda in aka ambaci maza kenan mata sun shigo kwarai dan haka ba maganar canza lafazi ana in ta yi atisha ta ce alhamdulillah nan ku abinda za ka ce yarhamukillahu an gane ku nan za ka iya canza mata da mir ka ce yarhamukillahu kamar yadda in namiji ne za ka ce yarhamukallahu in mutum biyu ne suka yi atisha a lokaci guda kowa ya hamdala sai ka ce ya rahamu kuma Allah warai ka jimulce su na wani misali mutumin da ya auri matar wani tare da yarjejeniyar ya karya masa dal ma'ana ya auri ta idan an yi kwanan aure ya saki ta shi kuma ya maida matar shi to kuma sai ya ki sakin ta yaya matsayin wannan aure yake fataccen aure ne saboda asali an gina shi ne akan haramci ana kiran shi nikahut tahlil shi kuma nikahut tahlil ma'ana na neman halitta ma wani matar shi wanda igiyar aure ta yanke tsakankanin su wannan aure haramun ne fataccen aure ne wanda tsinewar Allah ta tabbata akan shi mutumin da ya nemi a halitta masa da shi wanda ya nemi a halitta kin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahul muhallila wal muhallalala, mutumin da ke neman ya halitta ma mutumin da ya ma matar shi sake uku da shi wanda ya nema a halitta masa gaba ɗayan su Allah ya tsine musu albarka. Ma'ana su yi haɗin kai ya zo ya mai shi kai ce kaka aure ta, idan ka aure ta bayan kwana ɗaya kwana biyu zuwa sati guda sai ka sake ta sai in maida ta, to wannan aure aure ne batacci, an gane ko kuma baya halitta masa ita kuma tsinewar Allah ta tabbata a kansu. Don haka duk wanda ya haka dole ya koma ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tuba. Wannan aure ko da ya ci gaba da zama da ita bataccen aure ne, domin asalin auren ba a gina shi ba akan ka'ida ta shari'a. Na'am. Wai idan ita ta je a raɗin kanta ta yi auren don ta karye dan, wannan tambaya daman amsa a kanta ya gabata a darasinmu na jiya na Riyadus Salihin. Idan ita matar ta je ta yi aure ne ya wudara don dai ta koma gidan tsohon mijinta, ma'ana don anguli ta koma gidanta na tsamiya, wannan aure ingantaccen aure ne don kuma ya karye, illa kasancewar tana da ukuba ta yaudara a gobe kiyama in har Allah bai yafe mata ba, saboda sakamakon mai yaudari a ranar kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kafa masa tuta a addubarsa a taron alkiyama, duk wanda ya hango shi ya san mai yaudari ne. To don haka in ita a raɗin kanta ta je ko da ita ta biya kuɗi ta bashi amshi biya sadaki na ka aure ne dan yaudara, idan ya aure ta dan ta koma gidan tsohon mijinta wannan dali ya kare, amma shi mijin shi ne baya halatta ya haɗi baki da wani domin a kare dan.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Ana mutum yanzu masallaci sallah da ku da shi sun yi da shi shi ma kuma na dai ko kuma daga
wai ka zo masallaci ka tarar da an gama sallah, amma ga wani na ci ko sallah kuma alhali gurgu ne a zaune yake sallah, ko kuma marar lafiya ne baya iya tsayuwa a zaune yake, kabbarawa za ka yi kai ka yi tsaye a matsayinka na lafiyayye, ko kuma kai ma zama za ka yi, dole ne za ka zauna bai ya halatta ka tsaya, saboda shi shi ne limaminka a wannan lokaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu kamar yadda hadisi yake cikin sahihai, inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi. Sai a ƙarshen hadisin manzon Allah yake cewa fa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'i, an gane ku idan limami yayi sallah a zaune manzon Allah yace gaba ɗayan ku kuma ku yi sallah a zaune, in yayi sallah a tsaye manzon Allah yace kuma ku yi sallah a tsaye. Don haka hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya, sahabbai sun je su gaida shi, lokacin sallah yayi manzon Allah ya wuce gaba ya zauna, sahabbai sai suka yi tsaye-tsaye suka kabbara a bayansa, manzon Allah sai ya musu ishara a nijilu su yace gaba ɗayan ku ku zauna, suka zazzauna, haka manzon Allah ya musu ishara su zauna, suka zauna. Da aka gama sallah manzon Allah ya ce da su inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza salla qa'iman fasallu qiyama wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'i. Manzon Allah ya ce in limami ya yi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye, in ya yi sallah a zaune manzon Allah ya ce gaba ɗayan ku ku yi sallah a zaune. Darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen jinin al'ada, wanda a wannan babi da muka gama mun fahimci cewa addinin musulunci addini ne zababbe wanda yake fiyayye tsaka-tsakiya, wanda babu wuce makadi da rawa kuma babu kasa kai inda ake bukatar akai kamar yanda jikokin birrai da aladu yahudu in mace tana jinin al'ada kwata kwata ba a cuɗanya da ita za a maida ta gifi daya in har ma an zauna da ita a cikin gida wani lokaci kwata kwata ma fitar da ita ake daga gidan sai in dai ta gama sannan a dawo da ita su kuma ƴan mushaw idan mace tana jinin al'ada ba sa an gane ko ba sa nisantar ta fuskar saduwa ma'ana in tana jinin al'ada ma saduwa suke da ita to musulunci da yake addini ne tsaka tsakiya sai ya nuna mana cewa mace in tana jinin al'ada ba najasa bace ba kazanta bace haka manzon Allah yake cewa yo al'adar ki a hannunki take har ma Aisha take cewa na kasance ina jinin al'ada zan dauki makayi na ruwa in kafa baki na insha in kafa insha tace gurbin da na dora baki na nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dora bakin sa kuma ga hadisi sahihi wanda ya gabata Aisha take cewa idan na kasance ina jinin al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarce ni cewa in daure gyauto na gane ku idan na daure gyauto na ma'ana daga cibiya zuwa guba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kwanta da ni akan shimfiɗa daya sai yayi wasa da ni wato baki iya abin da yake dama don haka hadisi sahihi manzon Allah yake cewa isnahu kullu shay'in illa nikah ku aikata duk abin da kuka ga dama da matan ku masu jinin al'ada manzon Allah yace amma banda saduwa ma'anar annikah anan shine saduwa manzon Allah yace banda saduwa domin saduwa da mace wadda take cikin jinin al'ada haramu ne laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka don haka ubangiji ta'ala ya haramta mana haka da nasi na alqur'ani fajitani gunnisa'a fil mahidi ubangiji ta'ala yake cewa fa'ata zilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin to dan haka sakamakon wannan kankarar zinubi na duk mutumin da ya sadu da matar shi tana cikin jinin al'ada shine zai yi sadaka da dinare guda ko kuma rabin dinare wanda dai a takaice kamar yanda bayani ya gabata kudin fa sun haura akan jikka 80 in dai dinare ɗaya za ka yi wannan domin dinare 20 shine yake bada gwargwadon miliyan 1 da jikka 530 kenan wannan miliyan 1 da jikka 530 sai ka kasa ta kashi 20 kashi 1 shine za ka yi sadaka da shi kankarar zunubin saduwa da iyali a lokacin da suke cikin jinin al'ada in ba ka da halin sadaka da dinari guda sai kai sadaka da rabin dinari shine kankarar zunubin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to don haka wannan babu dai duk bayani ya gabata a kansa kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi sabon wani littafi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala kitabu salah malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin sallah shi lafazin as-salah a yare na larabci ma'anarsa shine addu'a an gane ku kwata kwata ma'anar sallah a yare na larabci shine addu'a ma'ana addu'a kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa khuz min amwalihim sadaqatan tudhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim ash-shahid wa salli alaihim Allah yace in ka karbi zakkar su jama'a tun mu'mine Allah yace wa salli alaihim ya rasulullahi yi musu addu'ar cewa Allah ya sanya albarka dangane da abin da ya rige na dukiyarsu wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka yi musu addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsu dan haka bayan haka sai yace inna salataka ai inna du'aaka lalle addu'arka kai munzan Allah sallallahu alaihi wasallama sakanul lahum wato nutsuwa ce da kwanciyar hankali gare su domin kasancewar suna da kwadayin Allah ya karbi aikin su domin manzon sa ya musu addu'a don haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mana ma'anar lafazin as-sala shine yake cewa idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana muftiran falyab'am wa in kana sa'iman falyusalli manzon Allah yace idan an gayyaci ɗayan ku wajen walima in har baya azumi manzon Allah yace to yayi kokari ya ci abincin da aka shirya amma cin abincin walima ba tilas bane ba wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da yake fa'idan tarwa shine mustahabbanci amma kar ka gayyatar ita ce wajibi sai yace wa in kana sa'iman falyusalli in ko ya kasance yana azumi manzon Allah yace falyusalli to yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka wani daga cikin magabata sai ya dan baude sai ya ce falyus ma'anar cewa wa in kana sa'iman falyusalli in ya tafi wajen walimar alhali yana azumi sai ya koma gefe sai ya yi raka'a biyu amma fa yana da dalili hadisin ummu sulaim Allah ya kara mata yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu ziyara da manzon Allah ya je gidan manzon Allah da ya aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koma gefe aka dauko tabarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya salla da su to amma dai ma'ana tabbatacciya mai rinjaye ma'anar salla a wannan hadisi shine ai falyad'u lahum yayi musu addu'ar cewa wannan walima da aka yi Allah ya sanya albarka a cikin ta Al-A'asha yana daga cikin mawaka waɗanda suke na jahiliya shine yake rera wasu ƴan baitittukan sa guda biyu wanda a cikin su zamu samu ma'anar wato lafazin as-sala a yare na Larabci shine yake cewa taqulu binti wa qad qarrabtu murtahala ya rabbi jannib abil awsab wal waja'a alayki mithl alladhi sallaiti fabtamidi fa inna li janbi almar'i mughdaja'a fabtamidi nawman fa inna li janbi almar'i mughdaja'a shine yake cewa taqulu binti wa qad qarrabtu murtahala yace diyata tana fada lokacin da na kusanto kayan bulaguro na janyo taguwa ga guziri ga jakata na kawo na aje sai take cewa ya rabbi jannib abil awsaba wal waja'a take cewa ya ubangiji na mahaifina ka nisanta masa duk wasu rashin lafiya da duk wasu cututtuka shi ko sai yace alayki mithl alladhi sallaiti yace ya ke diyata kuma yin kwatancin addu'ar da kike yi alayki bi ma'ana ilzami kilazunci kwatancin wannan addu'a da kike yi alayki mithl alladhi sallaiti kilazunci kwatancin wannan addu'a ma'ana karami irin wannan addu'a da kike ce ya rabbi jannib abil awsab wal waja'a ya ubangiji na mahaifina ka nisanta masa duk wasu rashin lafiya da duk wasu cututtuka sai yace alayki mithl alladhi sallaiti yace ki lazumci kwatancin addu'ar da kike yi ma'ana ki kara maimaitawa dadin fa'ida anan in ma ka ce alayki mithl alladhi sallaiti kenan sai ya zamanto ilzami mithl alladhi sallaiti ko kuma ka ce alayki mithl alladhi sallaiti kenan maimakon mithl sai ka ce mithl ma'ana kwatancin addu'ar da kike yi ke ma Allah ya tabbatar miki irin wannan ma'ana kima Allah ya nisanta ki dangane da duk wasu rashin lafiya da duk wasu cututtuka sai yace fagatami bi nauma ibarci ki huta fa inna li jambil mar'i mubtaja domin hakarkarin mutum wato yana da wurin kwanci duk inda dan adam yake kewayen shi dai zai gama sai ya nemi wurin kwanci inda zai huta kaga anan ash-shahid me yace alayki mithl alladhi sallaiti aida auti ki lazumci kwatancin wannan addu'a da kike yi wannan a takaice kenan ma'anar addu'a ma'anar sallah a yare na larabci shine addu'a idan muka dawo a shar'anci malamai suka ce ibadatu zatu aqwalin wa af'alin ma'luma tahrimu hattakbir wa tahlilu hattaslim idan aka ce sallah wata ibada ce mai zaman kanta ma'abuciyar maganganu da ayyuka amma maganganun da ayyuka sananne ne dan ba kowace magana ba ake yi a cikin sallah kuma ba kowane aiki ba ake aikatawa a cikin sallah don haka suka kayyade suka ce ibadatun zatu aqwali ibada ce ma'abuciyar fadafade wa af'ali wato da ayyuka sai suka ce ma'lumatun waɗanda suke sananne ma'lumatin wato waɗanda suke sananne tahrimu hattakbir wanda mabudin sallah farkon ta shine kabbara wa tahliluha wato gama sallah ku shine at-taslimu wato sallama ko kuma kace aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir muqtatamatun bit-taslim bi shara'id makhsusa da wannan tarifi na farko da wannan na biyu dukkan su ba su da bambanci nan na biyu mai suka ce aqwalun wa af'alun ita sallah wasu maganganu ne da wasu ayyuka muftatahatun bit-takbir wanda ake fara su wato da kabbara muqtatamatun bit-taslim wanda ake cika su wato da sallama amma fa bi shara'id makhsusa da wasu sharuɗa waɗanda suke kebantattu kamar yanda can malamai suka ce ibadatun zatu aqwalin wa af'alin ma'lumati kenan lafazin ma'lumatin daidai yake da bi shara'id makhsusa sallah tana da matsayi wanda yake mai girma a addinin musulunci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta alayi na biyu daga cikin ginshikan musulunci guda biyar a hadisin Abdullahi dan Umar wanda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada buniyal islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya ce wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan ash-shahid wa iqamis sala don haka ita sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunnan musulunci guda biyar a cikin ayyuka na gabaguwa gaba daya sallah ita ce jagaba ita ce mafi girma ita ce mafi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala na dai daga cikin abin da ke nuna mana girman sallah da kimarta Ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wani aiki da ya shar'anta ma bayan sa na ibada Allah ya farlanta su ne a duran ƙasa kai tsaye ake turo Jibrilu alaihi salam ya zo da wannan sako zuwa ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam amma ita sallah da Allah ya tashi farlanta ma bayan sa manzo na musamman aka turo shine Jibrilu alaihi salam a wani yanki na dare ya sauko a nan masallacin harami wanda yake na Makka lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan wato me ake ce ma kanwar mahaifi da Hausa baba ne gidan babanin sa ita ce wato Ummu Hani ko kuma mu ce wato babanin sa bace ba Ummu Hani kasancewar matsayinta kuzin ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yar Aliyu dan Abi Talib ce iya ce ta Abu Talib manzon Allah yana gidan Ummu Hani gidan Ummu Hani ko anan cikin zagayen haramin Makka yake Jibrilu alaihi salam ya sauka ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa masallacin Qudus bayan ya wuce gaba ya ma annabawa sallah da manzanni gaba daya sannan wato aka tafi da shi zuwa saman bakwai har aka kai mahallin da Jibrilu baya iya ketara shi daga nan aka yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya gana da Ubangijinsa mai girma da daukaka Ubangiji ta'ala ya bashi kyautar salloli guda 50 a tsawon yini da dare shi da al'ummarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar dawowa sai ya hadu da annabi Musa alaihi salam a cikin sama daga cikin sammai. Annabi Musa sai ya ce masa, me aka maka kyauta kai da al'ummarka? Manzon Allah ya ce masa, salla lokaci 50 a tsawon yini da dare. Annabi Musa ya ce, ba yanda za a yi al'ummarka ta iya kiyaye salla 50 a tsawon yini da dare. Ni na goga da Banu Isra'ila sun fi al'ummarka jimuri. An gane ku? Don haka shawarar da nake baka kuma a rage maka. Manzon Allah bai yi gardama ba sai ya koma. Daman ba ɗabi'a ba ce ta annabawa da manzanni gardama. An gane ku? In ma suna gardama sai dai ta hanya wadda take mafi kyau. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, ko kuma wajadilhum billati hiya ahsan. Manzon Allah sai ya koma. Da ya koma, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dan sassauta masa, aka dan rage. Ya dawo sai ya nuna ma annabi Musa. Annabi Musa ya ce, koma dai a rage maka. Manzon Allah ya koma aka rage masa. Ya dawo ya sake nuna ma annabi Musa. Annabi Musa ya ce masa, koma dai a rage maka. Ya koma aka rage. A ƙarshe dai da aka dawo sallah lokaci 5, Ubangiji ta'ala sai ya ce, je ka, na baka kai da al'ummar ka salla 5 a tsawon yini da dare, amma wannan 5 din a matsayin 50 take a wajena. Allah ya ce, ma yubaddalul qawlu ladayya, a wajena ba a canza fada, daga 5 din nan ba maganar ayi kasa. Annabi Musa ya dawo, wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alai, ya dawo sai ya nuna ma annabi Musa. A 5 din ma annabi Musa ya ce, kuma a rage maka. Manzon Allah ya ce, kunya nake ji. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo a cikin wannan dare kafin gari ya waye. Wanda aka waye gari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba jama'ar sa labarin cewa jiya ya tafi masallacin Qudus, daga nan kuma ya tafi saman 7 ya je ya gana da Ubangijinsa. Suka kama kai suka ce, kun ji fa abin da yake faɗa? Duk da cewa mun dan fita daga mawdu'i, illa kasancewar dadin fa'ida ne. Shin in na baku bayanin yanda Baitul Maqdis da duk abubuwan da suke hanya za ku iya gasgata ni suka ce fadi, ya ba su labarin ga yanda masallacin Qudus yake, shi kuma tunda Allah ya halicce shi bai taba zuwa ba in ba a wannan lokaci ba, ya ba su labari kwata-kwata ga yanda yake, kuma ya ba su labari da ayarin da ya haddace su akan hanya. To daman shi irin waɗannan aya ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, mumini ƙara masa imani take, shi kuma kafiri da munafiki sai dai ta ƙara ingiza shi a cikin bata. Fa amman ladina fi qulubihim, wannan ya ayyuha Ubangiji ta'ala yake cewa, wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana, fa amman ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Abu Bakar cewa, wallahi inda zai bani labari sama da wannan labari da yabo, yace wallahi zan gaskata shi. Sai Allah yace, wa ammal ladina fi qulubihim marad fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Manzon Allah ya dawo da wannan sallah lokaci 5, a washe garin dawowar sa Jibrilu alaihi salam ya sauko a lokacin azhar yayi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jibrilu shine liman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine mamu a wannan lokaci. Da lokacin la'asar yayi, Jibrilu ya sake dawowa aka sallaci la'asar. Da lokacin magariba yayi, Jibrilu ya sake dawowa aka yi magariba. Da lokacin isha ya dawo aka yi isha. Da lokacin asuba ya dawo aka yi asuba. Sannan kuma a washe gari ya sake dawowa domin kasancewar sallah tana da farko sannan tana da ƙarshe, musamman azhar da la'asar da irin su magariba da isha da sauransu, kamar yadda dai duka za mu ga waɗannan hadisai. To don haka wannan ya nuna mana girman sallah. Sallah Allah ya farlanta ma manzonsa shi da al'ummarsa ba tare da wani tsari ba, ba wani sako bane aka ba Jibrilu aka ce amshi kai mishi. A'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da ubangijin shi suka yi zance babu wani sani tsakanin su, amma duk wasu ayyuka na ibada ka dauki irin su azumi, irin su zakka, irin su haji da sauran su gaba ɗaya, wannan sako ne aka turo da Jibril alaihi salam ya kawo ma manzon sa sallallahu alaihi wasallam. Ita sallah abu ce wanda take wajibi, wanda kasancewar duk mutumin da yayi musan wajibcin sallah wannan ya kafirta, dangane da mutumin da yayi barta domin wulakantarwa da kasala, amma ya tabbatar da wajibcin ta shine malamai suka dan samu sabani, malaman Hanabila sun tafi akan cewa ya kafirta ko da cewa ya kabar sallah baka yi to ka kafirta, amma jumhurin malamai suka ce inda kiyuya ko kuma wasa da sallah mutum ya bar wata yayi wata ko kuma kwata-kwata ya tabbatar da wajibi ce amma bai yi to wannan babban kablasar bai hau kan shi ba. An gane ko? A magana ta jumhurin malamai suka ce jinkirta masa za a yi, idan lokacin sallah ya fita bai yi ba sai a sare masa kai, za a masa wanka ai masa likkafani ai masa sallah kuma a kai shi makabarta ta musulmi abin ne. Al-Imamu Abu Hanifa ya ce kurkuku za a sashi, in yayi sallah a huddo shi, in bai yi yin sallah to ya ci gaba da zama har mutuwa ta cin masa. Don haka kasancewar anan insha Allah ta'ala wannan littafi za mu ga dukkan hadisai ko kuma mu ce galibin hadisai waɗanda suke da alaƙa dangane da hukuncen sallah. Babul mawaqit, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da lokacin sallah. Shi lafazin al-mawaqit jam'i ne na miqat. Idan aka ce al-miqat shine az-zamanul mahdud, wato zamani wanda yake abin kayyadewa, kamar yanda an gane ku zamani wanda yake abin kayyadewa. Abinda ake nihi da al-mawaqit anan kenan ko kuma mu ce al-miqat kenan shine az-zamanul mahdud li ada'is salati fihi, zamani wanda yake abin kayyadewa domin ba da sallah a cikin sa. Ita sallah tana da lokacinta guda biyar, amma ga wanda yake baya jam'i, ma'ana hada tsakanin salloli guda biyu masu tarayyar lokaci, kaga lokacin sallah lokacin ne guda biyar, amma duk mutumin da yake hada salloli biyu masu tarayyar lokaci a jumulce kenan lokacin sun zama uku. Idan ka dauki azhar da la'asar sai a jumulce su a lokaci ɗaya, yasa saboda shi lokacin la'asar yana daga cikin lokaci wanda yake na azhar, domin lokacin azhar bai ya fita sai rana ta fada. Haka lokacin isha yana cikin lokaci na magarba, domin lokacin magarba baya fita sai alfajiri ya keto. Kenan duk mutumin da zai yi jami'i, jam'u taqdim ko jam'u ta'khir, kenan lokacin sallah a wajen shi guda uku ne. Azhar da al'asar suna da lokaci daya, magarba da isha suna da lokaci guda, kenan asuba tana da lokaci daya, amma duk mutumin da baya jami'i kenan lokacin guda biyar ne. Me yasa malam ya fara da babul mawaqit, baban da ke bayani dangane da lokacin sallah? Domin sallah tana da sharuɗa, mafi muhimmancin sharuɗan ta gaba ɗaya wato shine lokaci, domin sallah ba ta zama wajibi sai lokaci ya shiga, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, lalle ita sallah ta zamanto akan mu'minai kitaban, wato wata farilla ce wadda take abin kayyade ma lokaci, mawquta ai abin kayyade ma lokaci, don haka bunnan sallah baya halatta, tana da lokacin da Allah ya kayyade mata, tana da farkon lokaci tana da ƙarshen lokaci. Wannan shine abin da yasa malam ya fara da wannan babi wanda ke bayani dangane da lokacin sallah, domin lokaci shine mafi muhimmanci daga cikin sharuɗan sallah gaba ɗaya. الحديث الثامن والأربعون عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس أنه قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ayyul amali ahabbu ila Allah? Qal as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidayn. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Walau istazabtuhu lazadani. Wato Abu Amr al-Shaybani wanda ya shahara da wannan kinaya tashi amma sunansa shine Sa'ad ibn Iyas tabi'i ne kuma muhadram ne me ake cewa muhadram shine mutumin da ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma bai hadu da shi ba daidai da kimtawar ido dan haka ko ka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in dai ba ku hadu da shi ba to ba za a ci da kai sahabi domin shar'in as-suhba ya zamanto ka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama didi da kimtawar ido yana rayi to wanda ya hadu da manzon Allah bayan yana mace fa bayan da za a kirga shi a cikin sahabbai akwai sahabin da ya taso akwai wani da ya taso ta Kanas daga birnin Yaman domin ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kan hanya ya kusa iso Madina ya hadu da wasu jama'a suka bashi labarin cewa ya Allah ya karbi rayuwar manzonsa manzon Allah yana shimfida akan gadan gawa ya isa Madina don haka malamai da suka tashi kilga sahabbai ba su kilga ba da shi an gane ku a cikin layin tabi'ai aka sashi saboda sharadi ka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama didi da kimtawar ido halin yana raye kuma matsayin kana mai imani da shi kuma ka mutu akan musulunci to dan haka wanda ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai hadu da shi ba abinda ake kiran shi muhadram muhadram kenan jama'un sa sune ake cewa muhadramun wadanda suke su ba sahabbai bane amma su tabi'ai ne amma sun hada zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan Sa'ad ibn Iyas wato muhadram ne kuma amintacce ne don haka kasancewar ya rawaito wannan hadisi daga malamin sa Abdullahi ibn Mas'ud wanda ake masa kinaya Abu Abdurrahman yana ɗaya daga cikin waɗanda suke as-sabiqun al-awwalu waɗanda suka karbi musulunci da gumugumin sa wanda Allah ya musu alƙawari na aljanna was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar al-aya sannan Abdullahi dan Mas'ud na daga cikin galaluwa na ban girma wanda ya ribanta da su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hijira guda biyu gabaɗaya yayi hijira ta farko zuwa Habasha sannan kuma yayi hijira zuwa birnin Madina sannan kuma yayi sallah al-Qibla biyu yayi sallah a Makka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da aka dawo Madina yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Baitul Maqdis sannan ya halarci yakin Badar da sauran dukkan wasu yaƙe-yaƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dare ba rana domin khadimin sa ne wanda aikin Abdullahi dan Mas'ud hidimar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine daukan takalma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aswakin sa sannan kuma da fulan sa ma'ana dan me ake ce masa fulu me ake ce masa fulu ma'ana matashin kai wanda manzon Allah yake zama a kan shi gabaɗaya wannan aiki ne na Abdullahi dan Mas'ud sannan yana ɗaya daga cikin al-abadalatul arba'a al-abadala jam'i ne na Abdullah an gane ko al-abadala Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Amr ibn al-As Abdullahi ibn Abbas wannan sune ake kiran su al-abadalatul arba'a waɗanda waɗannan hudun sune jigajigai ma'ana wajen sanin al-Qur'ani da hukunce-hukuncen addini in aka zana malamai daga cikin sahabbai to waɗannan hudu suna cikin layi na farko Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas Abdullahi ibn Amr ibn al-As sannan kuma Abdullahi ibn Umar don haka kasancewar na ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar mana da cewa yana daga cikin manya-manyan malamai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yake fada yake cewa wallahi tallahi sura din abun daya yace sura 70 na koya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani tsari tsakani na da shi baki da baki manzon Allah ya karantar da ni sura 70 ta alquran yace amma fa a yau da zan san wani malami yana da ilimin da ni ban na da shi in an hauta ruwa akan iya zuwa wajen sa yace wallahi zan hau inje in nemo ilimi a wajen sa dan haka yana daga cikin waɗanda suka hada alqur'ani suka haddace shi tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi a takaice dai martaba da daraja ta Abdullahi dan Mas'ud bata lissafuwa Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 32 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan birnin Madina Allah ya karbi rayuwarsa a nan aka binne shi to shine anan Sa'd ibn Iyas yake cewa haddathani sahibu hadhihi dar yace me wannan gidan yace shine ya bani labarin wannan hadisi dangane da nuni da yace sahibu hadhihi dar takan iya yi domin gidan Abdullahi dan Mas'ud a birnin Kufa yake gidan Abdullahi dan Mas'ud a birnin Kufa yake domin bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun wazo a cikin duniya domin karantar da mutane addini wanda birnin Kufa da birnin Basra birane ne biyu wanda aka gina su a cikin musulunci domin Umar lokacin da yake farisa da yaki shine ya gina waɗannan birane biyu birnin Kufa wato da birnin Basra to dan haka Abdullahi dan Mas'ud gidan shi a can Kufa yake shine shi Abu Amr ne Shaybani yake cewa haddathani sahibu hadhihi dar yake cewa me wannan gidan shine ya bani labari in ma ya kasance lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya karantar da shi wannan hadisi a cikin gidan ne ya karantar da shi don haka yake cewa ma'abucin wannan gida ko kuma ya kasance an yi munasaba ne lokacin da yake rawaito ma almajiransa hadisin sun wuce ta kofar gidan yace masa me wannan gidan shine ya karantar da ni hadisi ko kuma kasancewar domin shaharar gidan an gane ku domin shaharar gidan domin gida ne wanda ya shahara babu wata makaranta a birnin Kufa irin makaranta Abdullahi dan Mas'ud ko kuma ya zamanto yana nuni ne domin ya nuna musu cewa wannan hadisi fa ya kiyaye shi ya haddace shi kamar yanda ake bukata don haka yake cewa haddathani sahibu hadhihi dar yace me wannan gidan shine ya bani labari sai yace wa ashara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud wato sai ya nuni da hannun shi zuwa gidan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yace sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu al'amali ahabbu ila Allah wai a cikin ayyuka gaba daya wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wataala tambaya yake a cikin ayyuka wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wataala ni zamu iya dauka na darasi a karkashin wannan gaba wato shine an shar'anta mana mu tambayi malamai wai a cikin ayyuka na ibada wani aiki ne Allah yafi so yafi kusantar da bawa ga Ubangijinsa kaje ka tambayi malami sanin hanya yafi sauko dan sai kai ta aikin me ake ce masa baban giwa an gane ko wanda yafi ka sanin hanya yafi sauko hanyar da zaka bi kai kai wata guda kafin ka je wanda yafi ka sanin hanya a sati guda sai ya je dan haka anan Abdullahi dan Mas'ud sai yake tambayar manzon Allah wani aiki ne daga cikin ayyuka Allah ya fi so anan kuma zamu fahimci cewa wato wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine al-mahabba wato soyayya so da kauna wannan sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin Al-Qur'ani kuma haka manzon sa ya tabbatar masa inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin inna Allaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin wallahu la yuhibbul fasad inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus dan haka al-mahabba sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda suka dace da shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. Dan haka sai yace ayyul a'mali ahabbu ila Allah, ayyul amali ahabbu ila Allah, wani aiki ne Allah ya fi so, ma'ana ya fi soyuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Qala sai manzon Allah yace da shi as-salatu ala waqtiha, wato sallah a lokacin ta wanda ake bukatar ayita. An gane ku? A wani lokaci ake bukatar ayi sallah shine a farkon lokacin ta, illa wata sallah daya daya wanda ita ce ake bukatar a dan jinkirta ta. Shine yace as-salatu ala waqtiha, ma'ana sallah a lokacin ta wanda ake bukatar ayita. Qultu thumma ay, sai nace sannan sai me bayan sallah a lokacin ta? Qala sai manzon Allah yace da ni birrul walidaini, wato kyautata ma mahaifa. Abinda ake kira da birrul walidain shine kasratul ihsani wat tawaddud ilayhima, yawaita kyautata ma mahaifa da kuma kaunarsu. An gane ku? Bayan kaunar Allah da kaunar manzansa, kauna wanda za ta biyo baya ita ce kaunar mahaifa. Bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da haƙƙin manzonsa, haƙƙin da zai biyo baya shi ne haƙƙin mahaifa. Ubangiji ta'ala shi ya halicce mu ya samar da mu da ni'imarsa, don haka haƙƙin shi na gaba da haƙƙin mahaifa. Mahaifa su ne sababin samuwar mu a duran ƙasa a wannan rayuwa ta duniya. Don haka bayan kuma su suka tattala mu har muka kai lokacin da muka shiga hankalinmu, muka kai matsayin yadda za mu iya ɗaukan ɗawainiyar kanmu. Don haka bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai haƙƙinsu. Don haka sai yake cewa qultu thumma ay, sannan sai mai? Qala sai yace al-jihadu fi sabilillah, sannan sai yaƙi don ɗaukaka addinin Allah. Shi lafazin al-jihad an ciro shi ne daga al-jahad. In aka ce al-jahad shine at-ta'ab wal mashaqqa, wahala da gajiya. A shar'ance idan aka ce al-jihad shine bazlul juhdi fi qitalil a'da li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatul kufri as-sufla, ba da iya kokari da rai da dukiya domin yakar wato makiyan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalimar Allah ta zamanto ita ce sama da kowace kalima, kalima ta kafirci ta zamanto ita ce kasa da kowace kalima. Wannan shine iya abinda ake kira da jihadi, ka bada ranka da dukiyarka. Dan haka shi lafazin al-jihadi bai keɓanta ba da cewa sai an fita fagen daga. Duk wani kokari da zaka bada domin ci gaban addinin musulunci, to wannan yana karɓa sunan jihadi. Illa kasancewar abinda zai karɓa sunan jihadi a farko shine fita fagen daga domin fatattakar arna makiyan Allah, dan kalimar Allah ta zamanto ta ɗaukaka, kalimar kafirai ta zamanto ta kaskanta. Shine anan yace thumma qala al-jihad fi sabilillah, bayan kyautata ma mahaifa sannan sai ba da iya kokari domin daukaka addinin Allah. Qala sai yake cewa haddathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadannan abubuwa guda uku. Abdullah ibn Mas'ud yake fada ma Abu Amr ibn Shaybani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari game da su, yace walau istazattuhu la zalani, yace wallahi da na nemi kari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da na nemi ya kara mun, yace wallahi da ya kara mun, amma na kyale shi dan kar in matsa masa, wato dan kar ya kosa. To dan haka wannan hadisi Abdullah ibn Mas'ud na nuna mana cewa iya abin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tambayar da ya masa manzon Allah, ya nuna masa fiyayyun ayyuka. Irin wannan tambaya ku ta mai mai tuga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai dai kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yazo ya masa tambaya ba ni labari dangane da fiyayyen aiki wanda Allah ya fi so, manzon Allah sai ya kalle ka ya ga menene kake da bukata, menene ka rago a wani bangare. Abinda ka rago a wancan bangare shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai baka labari. An gane ku? Don haka kasancewar shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar ma Abdullah ibn Mas'ud amsar wannan tambaya. Kuma kar mu fahimci cewa irin wannan tambaya ta Abdullah ibn Mas'ud ita take da tamu. in kaga sahabi yayi irin wannan tambaya tambaya ce domin ya gududdikin wannan aiki ya fa'idanta ba haka bane kawai kai dan dai a ga ya maka domin amfanin ilimi shine yin aiki da shi Abdullahi dan Mas'ud yayi tambaya a nuna masa fiyayyen aiki wanda Allah ya fi so domin ya dukufa akan wannan aiki ya gabatar da shi akan duk wani aiki domin ya samu kusaci ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala anan manzon Allah sai ya gabatar masa da ayyuka waɗanda suke na zahiri domin manzon Allah yana da masaniya dangane da imani na Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna kamar yanda bayani ya gabata waɗanda suka karbi musulunci da gungumin sa dan haka manzon Allah sai ya masa bayani dangane da ayyuka waɗanda suke na zahiri wanda in ka dauki sallah aiki ne wanda yake na zahiri haka kyautata ma mahaifa aiki ne na zahiri haka in ka dauki jihadi aiki ne na zahiri amma wani sahabi da yazo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya yace masa ya rasulullahi wani aiki ne yafi kowane aiki kuma Allah ya fi so manzon Allah yace imanu billahi wa rasuli yace sannan sai me manzon Allah yace al-jihadu fi sabilillah sannan sai me sai yace masa hajjul mabrur to dan haka kaga anan shi wancan sahabi manzon Allah sai yace masa imanu billahi wa rasulihi dan haka anan da manzon Allah ya riga ya san Abdullahi dan Mas'ud imani ya samu zama a cikin zuciyarsa manzon Allah sai ya bashi labari dangane da ayyuka waɗanda suke na zahiri wanda kuma sallah ita ce tafi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala domin ita ce alayi na biyu bayan kalima ta shahada wannan bayan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah don haka wannan yana nuna mana kwadai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan neman ilimi da neman dukkan wata martaba wadda take madaukakiya ba komai ya kai shi tambaya ba illa ya san wani aiki ne zai kusantar da shi da ubangijinsa wanda matsayin shi zai daukaka a gobe kiyama sannan zamu iya ganewa anan ashe ana iya wadatuwa da nuni dangane da fitowa hili a bayyana amma sharadi ya zamanto shi wanda aka yi nuni ya zamanto an san shi da wannan abu domin gidan Abdullahi dan Mas'ud gida ne wanda yake shahararre a birnin Madina a birnin Kufa dan haka yace yake cewa haddathani sahibu hadhihi dar ma'abucin wannan gida kaga mai fito bai bayyana ma'abucin wannan gida wannan kuma na nuna mana yin amfani da irin wannan kalma ana so malami ya ringa amfani da wasu hanyoyi waɗanda suke masu amfani a wajen karantarwa wannan ishara da ya musu yace me wannan gidan tsammanin ka kowa juya kai kowa juyowa zai iya kalli gida kenan tunda sun kalli gida kuma kowa zai kakkabe tunanin sa yaji menene za a faɗa masa wai menene mai gidan ya gaya masa da yace haddathani sahibu hadhihi dar gabaɗayan su wai wayowa za su yi su kalli gida sai yace to kun ga mai wannan gidan shine yace mun kaza yace mun kaza ba dan komai ba dan su kakkabe tunanin su su ji abin da zai faɗa musu dan haka duk wata hanya wadda take mai amfani wanda za ta tusa ilimi ga dalibi ya kiyaye to ita ake buƙatar mutum yayi sannan wannan yana nuna mana kenan kasancewar ayyuka na ibada ashe suna da bambanci wasu sun fi wasu ayyuka na ibada ba akan matsayi ɗaya ba suke kaga anan manzon Allah ya nuna mana sallah a lokacin ta tafi wato wani biyayya ga mahaifa biyayya ga mahaifa tafi yaki domin daukaka addinin Allah kenan kuma kowanne da lokacin sa sannan kuma wannan na nuna mana imani ashe abu ne wanda yake karuwa kuma yana raguwa sabani ga murji'a da suka tafi akan cewa imani abu ne dunkulalle daya daya bayyana duwa bayyana raguwa yanda Allah ya saka imani a zuciyar bawa haka yake dan haka suka ce imanin su da na Jibrilu duk ɗaya ne da nasu da na manzannin Allah duk ba su da bambanci to dan haka wannan sun karkace ma tafarki wanda yake na ahlus sunna wal jama'a wanda in ka koma al-Imam al-Bukhari babi na musamman akan daduwar imani da raguwar sa kaga anan me yace as-salatu ala waqtiha sannan kyautata ma mahaifa sannan kuma jihadi domin daukaka addinin Allah kenan ayyuka na ibada martabubi ne wasu sun fi wani wannan kuma dalili ne akan cewa imani yana da duwa sannan yana raguwa sannan wannan yana nuna mana kasancewar yin sallah a farkon lokacin ta sunna ce wanda take mustahabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar sallar isha ita kadai ce ake son a dan jinkirta ta shi ma da sharadi kamar yanda zamu iske a wani hadisi anan gaba amma galibin waɗannan salloli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin su a farkon lokacin su sannan kuma anan ya kamata zaman tu malami yana da wato shine ma'ana wato dalibi kar ya tsananta ma malami a wajen tambaya kamar yanda shi Abdullahi dan Mas'ud da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa ya koma tambayar shi ya bashi amsa ya koma tambayar shi ya bashi amsa sai kyale shi yake cewa walau istazattuhu la zadani yace wallahi da na nemi ya kara mu yace manzon Allah da ya kara mu amma tausaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan karna cika shi da yawan tambaya har ya kusa dan haka kasancewar najaba kina ne kyale wannan kuma na nuna mana kwadai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan bayanin abinda mai tambaya ke bukata dangane da tambayar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa wannan kuma shine yake nuna mana kaidar malamai suke cewa albadu bil ahammi fal aham idan abubuwa suka tattaru gare ka abinda ake bukata ka kalle su gaba daya wanda yafi muhimmanci shi zaka gabatar da shi domin sallah ita tafi komai muhimmanci a rayuwar mu'mini alhadithu tasi'u wal arba'un an aisha radiyallahu anha annaha qalat laqad kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat متلفئات بمرودهن ما ثم يرجئن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس عائشة الله يكرمها يدا كيچوا تبس منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنچي نا صلاتر صلاه اسبا فيشهد ما هو نساء من المؤمنات ما كان مؤمني sai su halarci wannan sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanaffi'atin bi murudihinna wato suna lullube da mayafansu lafazin mutanaffi'at jami'i ne na mutanaffi'a an ciro shi ne daga at-talaffu in aka ce at-talaffu wato shine rufa da mayafi bi murudihinna wato da mayafansu shi lafazin murud jam'i ne na mir idan aka ce al-mir babban zani wanda yake mai zani an gane ku wato babban zani wanda ake yahuwa da shi amma kuma mai zani shine ake ce masa mir shine yace mutalaffi'atin bi murudihinna halin suna lullube wato da mayafansu kuma yarjina ila buyutihinna a gama sallah su koma gidaddajin su ma ya arifu hunna ahadun minal galas babu daya wanda zai gane su saboda wato duhun dare abinda ake nihi da al-galas shine wato cudanyar hasken asuba wato da duhu wanda yake na karshen dare shi ba zaka ce dare ba kuma shi ba zaka ce ba wato safiya to wannan hadisi Aisha Allah ya kara mata yadda tana bada labarin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar asuba dan haka Aisha take tabbatar mana cewa sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta da jijjihi wannan duhu shine ake kiran shi jijjihi domin kasancewar anan matan mu'mine za su halarci sallar tare da shi kamar yanda Aisha take bada labari an gama sallah fa sun koma zuwa gidansu suna kan hanya amma ba wanda ya isa ya gane cewa wancan mace ce ce ko namiji ne ko kuma wancan ya gane cewa wancan ce ba a iya ganewa da su wannan yana ɗaya daga cikin manyan dalilai wanda malamai suka tafi jumhurin malamai akan cewa fuskar mace ba al'aura bace ba wajibi bane mace ta rufe fuskarta amma mustahabi ne ta rufe fuskarta an so ta rufe fuskarta amma ba tilas bane in ba ta rufe ba ba laifi ba ta yi an gane ku don haka kasancewar Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yayi littafi na musamman wanda ake kiran shi Jilbabul Mar'a Al-Muslima wanda littafi ne mai matukar fa'ida akan wannan mas'ala wanda ya tattaro maganganun magabatan kware kuma wanda malam taba shi aka yi akan wannan littafi wasu aka samu wasu malamai suka ringa maida masa martani ai yana kira ne cewa wai mata su fito tsirara da ya tashi maida masa martani yayin wani littafi ana ce masa Ar-Raddul Mufhim to wannan littafin a kasashe akwai wanda ake hanawa a shiga yanda ka san da kwaya in ka shiga amshi littafin aiki wanda kuma tsantsar gaskiya ce a ciki saboda su suka yi ruwa suka yi tsaki a cikin wasu dalilai ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama famar su kawai su lazumta ma mace cewa dole sai ta rike huskarta in ba ta rike huskarta ba ta yi laifi shi kuma rike huskar mace matsayin shi mustahabi ne ba wajibi bane in ba ta rike ba ba laifi ba ta yi in ta rike kuma ta kyautata to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan domin dalilan sun wuce a lissafa wannan kenan hadisi na nuna mana cewa ita sallar asuba iya abinda ake bukata a yi ta da jijjihi an gane ku da sauran duhu-duhun dare ma'ana daga an tabbata alfijir ya keto to ba maganar a jinkirta a ce sai gari ya yi haske kamar yadda a nan Aisha Allah ya ƙara mata yadda mi ta ce cewa ta yi ma ya rufe hunna a hadin minar galas ɗaya baya saninsu saboda jijjihi ma'ana shi ne duhun dare kenan kuma wannan fa bayan an gama sallah ne don haka a nan lokaci wanda aka so a yi sallar asuba shine da zaran alfijir ya keto an tabbata ya keto to a wannan lokaci za a yi sallah ba maganar cewa a ja lokaci sai gari ya waye sai ma'ana haske yayi wannan kuma na nuna mana halaccin mata za su iya zuwa masallaci su halarci sallah ta jama'a amma da sharuɗa dole mace zuwa masallacinta ya sha bamban da namiji akwai hadisai waɗanda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu waɗanda suke nuna cewa mace in za ta je masallaci dole sai ta kiyaye waɗannan sharuɗa wanda ɗaya daga cikinsu manzon Allah yake cewa idan ɗayarku za ta halarci sallah kar ta shafa turare amma tare da cewa mace ta zauna a gida ta yi sallah shi yafi akan ta tafi masallaci amma zuwa masallacin mace wannan halaka ne in ta nemi izini bai ya halatta a hanata amma ta zauna a gidanta ta yi sallah manzon Allah ya ce yafi da za ta yi sallah a tsakiyar gidanta yafi ta yi sallah a masallaci wanda yake take makautaka da shi ta yi sallah a baranda a falo shi yafi ta yi sallah a tsakiyar gida ta yi sallah a guri shi ne yafi ta yi a baranda kamar yadda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka sannan wannan yana nuna mana cewa kasancewar ana bukatar mata na mu'minai su ringa kokarin suturce jikinsu kaga anan me yake cewa ma ya rufe hunna ahadun minal galas babu wani dai wanda zai iya ganewa cewa namiji ne ko mace ne kawai sai dai ka hango duhu-duhu ba za ka iya ganewa cewa namiji ne ko mace ne ko kuma wance-wance ce ko kuma wance-wance ce tare da cewa lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك